Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kan mitoci 25:31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Saroniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyar mu a can Hawwau Abdul Karim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin namu yau zai fara da tattaunawa da matasa akan matsalar tattalin arziki. Sannan mu saurari wakan nan na Naza Yaron Zamani. Daga nan kuma mu saurari takaitaccen tarihin Khalifa Swala. Mu ji irin tasiri da Hajiya Ramatu Mr. and Lady Boutique tai. Daga ƙarshe kuma mu kawo muku ƙarshen shirin da kwanama. Matasa a nan Ghana na korafi cewa tattalin arzikin kasar Ghana ta tabarbare, inda mafi yawanci suka zabi zuwa kasashen waje domin biyan bukatunsu na yau da kullum.
Ina magana da Malam Ikleel Isa Konkastol.
Ya kuyi wani aiki kake?
Aiki na ni ina sana'an kasuwanci ne.
Wato sayar da sayarwa.
Ni sunana Abdul Kader Idris, popular name Junior Kader aka fi sani da shi. Na nan Walwan Gulu.
Wani sana'a kake?
Ni businessman ya ma kuma na ce ni administrator. Ni da matasa kuma ke araka sosai.
A sai tattalin arzikin Ghana ya shafi rayuwar matasa haka?
Tattalin arzikin Ghana ya burkace ba san wani irin tattali bane ake yi ma dukiyan kasan Ghana da ainihin amfanin da Allah ya ba kasan Ghana, wanda ya zamana mutanen Ghana su ci amfani shi, amfani ya zo ma mutanen Ghana ba gane shi. Yasa abin amfanin da bai zo wannan ya kawo mu matasa matsala, har ya kai inda matasa ke ga mutum yayi makaranta, yayi abin ga yayi karatu duka, yayi na da ilimi, amma ina gudun kasan shi te kasan waje saboda yayi samu amfani, saboda yayi te can ana mutunta rayuwan shi, kuma su kasancen suna mutunta dukiyan kasan su wanda Allah ya ba su, suna amfani da shi saboda mutanen kasan su ji dadi. Sauci muke gudu muke tayya can.
Na'am, akwai wani karin haske
zan abin da nake da shi dan kara ne game da shi matasa da ake barin kasa da ake shanin alfasha da mata su ma su shiga cikin wani shani yanayin da bai kamata ba. Ba mu da manyan kirki ne, mu garin mu manyan nan suna tara kudin nan,
sun rike kudin, sun ci sakewa,
sai ta ya bari yaro, kaga yaro ya tashi yana buku kadan, amma yayi gaba ce dan kaman bukun bai alfin shi, bari ya bar gari ya tai wani garin da ya gan kaman in yayi wurin nan bukun nan da aiki kadan da dai ya bashi.
Ina ta ma batun matasa kamar da batun kudin mu gari yayi rauni, sai da raunin da yayi ya bari yara kuma sun kaman sun for street. Wani na ne yana da talent na football ko athlete, amma masuwan shi ya bari ma for street bai ya kama wannan, which da manyan mun nan in suka duba ta wannan fanni suka kama suna support ta wannan irin talentin yara, bai wanda ya ba yaran nan aka kama wannan da wannan ma musu easy shine me mu doke shi kamar Zango Development Fund a ce Zango Development Fund yayi program sports daban ma youth yau ana yin sports kaza ana choose talent an pick ish an kai su wani sports daban kuma an kama haka nan an pick an choose ya bar su yi busy
duk dai abin da ya shafi rayuwar matasa a dinga yi
ko menene ko ball gudu basketball menene ya kamata saido mu some of us mun kama irin wannan abu muna yi yana da kyau ma a ce an kama muna sai a duba matasa a duba wanda ke da talent out of 20 aka samu biyar ko goma suka ci amfani shi unguwa ina hol kina sun ci amfani in shi kuma yana da hankali ya kawo wani sana'a cikin unguwa da matasa dal in mutum yaya ya tara gida story building ya kai wanga age har ya sayar ya ce zai je bi cikin daji wani rin kenan mutum ya dauki matan shi diyan shi yaran shi wanda su bi cikin daji wani rin kenan I don't have anything wrong with it amma in that this is better for them me shagan kama wa at least kama footballer na Ghana na wake biyan shi 2 million 5 million how can he stay si da yana play je Morocco yana so je Kenya ya ja ba shi $1,000 ya mishi
matsayin ka na matashi kana gani akwai wani hanya da ya kamata a bullo mu matasa yanda za yi a daidaita tattalin arziki
hanyar da nake gan kaman an bude ma matasa shine lamarin entertainment matasa suna son wani abu game da batun entertainment shine na kamar sports a samu ana gada su wuri guda ana gwada musu abinda dai afanar da su in suka yi girma
kuna ganin matsalar tattalin arziki na iya jefa rayuwar matasa cikin shaye-shaye gambling da sauransu
kwarai ma sosai saboda in tattalin arziki ya birkice ya koma wani kamar kaka tutu yaya da yi da shi in tattalin arziki ya kai aka nan kina kallon matasa suna dokan hukunci ga annansu aikata abinda su rayuwar su ke so shine su shiga shaye-shaye su shiga wani sace-sace kaga mace tana karkashin uwayenta tana fita da daddare tana zuwa karuwanci uwayen ba su so su yi mata magana duka tattalin arziki yana kawo wannan masiba
da manyan mu shugabannin mu su kawo an kullan su kan matasa shugabannin mu sun manta da matasa
kana ganin suka kirfe wasu ayyuka zai iya rage
na'am aka kinkiro wade su ayyukan da dai sa matasa suna gan wani abu kadan kudin nan ya amfana da su sun tsora garin su ba su gudu su bar gari
ya kamata ana engage da youth manyan guwa sun ya kamar shawaran da na fuka nake fadi miki sun su zauna da manya kamar mu doke shi misali nima a ce sarakan nima da opinion leaders nima sun zo together sun je president na cikin guwan su
thank you
committee guda sarakan
a ce manyan guwa sun come together a ce sun shawara su ce suna so su je su gamu da president ko wanda ke matsayin wani position employment ministry menene kaza su ce musu ga abinda muke so mu organize matasa a gwada musu skills training in your body ke shi yaro na da skills training yau tafiya da skin ga yau turai saki ba kamar da ne da ka je ka talibra kana parking ba yau skills training ko turai na ci plumbing menene baba whatever okay wannan ara ka dace ka yi ko da ma yara irin wannan aiki tun da sun fara ci amfani shi yau akwai missing courses kuna ci ya su wanda ke bank kuma ya maka aikin filan guda 5 million 10 million a day ya yi
ba shi ne filan ba design
ina da nan design
kawai da zai ya karbi ka 10 million
wallahi
ta ku san kwacin dala amurka
100 sai in aje ya yi design uku na oke da na ci manyan kudi wani kuma plumbing da zai charge ka kuma concern ni ma citizen foundation sun kawo wani shawara
haka na alaka da matasa ne lai
suna alaka da kowa sai ma matasa so many creative matasa suna tanya matasa aiki in wani aiki community suna kiran su yan waye da ke turai da taimaka ba su amma yanzu ne sun kama wani sun kawo shawara na ba yara matasa skills training da kuma a gwada musu livestock farming yanda ake kiwo don yanzu ke watch yara musu saboda ba skills kowa ya shiga into farming yana kiwon shanu bayan tukurin gidan shi yana kiwon shanu kan city
kana ganin da wanka abu da ce gwamnati zai taimaka da ya dan rage wani matsalar tattalin
arziki
na koda wannan community
in yanzu su kamar da aka kawo shawara in manyan community suka kama sai su kai ma president sai su kai ma wani da manyan gwamnati o ga ra'ayin da yan waye mun suka kawo ya da mu shayi an yi mun guwa an kama mun amma kullun yara do still be in difficulty
so ya kake ganin gobe
eh gobe ba mu ba gobe a zamu na damuwa
sai ka ga sai gwamnati abin da yasa gwamnati ya kamata ya duba yaro in ka kai western world gar turai turai nan duka government ke duba ya ka aife ma uwan ma government na baki kudi saboda king aife yaro
wannan haka ne gaskiya ne kuma
social
plan
to babu plan ba mu fi resources
ku yanzu haka a matsayin ku na matasa ku kuma taimakawa ci gaban matasa wani mataki ku kuke dauka personal domin ku kawo sakiya
haka yanzu nan muna kiran su da mu kai su koya aiki dunki skills training dunki ne menene babri
duka ni yau don ku sake na roki
saboda mu sake su gani gradually wannan su sun zo sun ba su su amma gradually kadan da rasu na sun ga kuma ah wanga ya ci amfani bari ni ma join shi oh saboda wanganga yayi sai ka opportunity ya zo da kai shi Dubai sai ka bari ni ma je koya an kai ni Dubai an kai ni America su tashi su saya su gure idos tashi abin da ya kamata yayi musu su fadi yayi musu to make sure sun zo together sun gama kansu zumunci go for one goal that they benefit in yau kai ka fight in ba ka ga a ci amfani shi ba gobe wani ya ci amfani shi ko diyanka abin da ya kamata kowane community mu tashi kwana
to bayan wannan tattaunawar sai fagen nishadi inda zamu saurari wakan naza yaron zamani ɗan siyasa
Africa is the rich and not poor
sunana naza yaron zamani
Africa has immense actual and potential growth
wasu abubuwa ne dake ci mana tuwa kwarya da ya kamata mu fadi
Africa
Lebede
Karfe hudu kenan na sahe babu lokaci ga mu za mu fama nema abin da za a ci rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji money do je gari yayi mana zafi kawai za ka ci matsiya ta yan siyasa na ta sace mana kudi su sa mu da ci ba gaya babu akusi mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa kada mu yarda su rude mu ko da ma da wasa sun fi son ana ce musu yasa yasa kuma ko ruwan kirki na sha mu rasa rasa ba su son mu ban mamaki mu da kasar mu amma hukuma ce ba so a ga hawajen mu kowa ya gushi ana kuka su suna ta murmushi ba su da matsala sun tara kudi a banki ga motoci kala kala a karkashin tanti mun ba su da Allah Allah ya isa baraji wasu sun bi DZ har Libya sadaka da rayuka su don su kai Italia wasu sun stranded a Nigeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia wasu sun bi DZ har Libya sadaka da rayuka su don su kai Italia wasu sun stranded a Nigeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia yana da banta kai ci kuma tausayi su sa rayuwar mu ba ta daidai wanda da mu su sai inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai 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 yana da banta kai ci kuma tausayi su sa rayuwar mu ba ta daidai wanda da mu su sai inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai 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 ka tsaya me kaga su zo suna ta garya wallahi jama'a kowa tanadin tabariya kansu zamu fasa kuma su neme mu su rasa ko mu debe kunnuwa da harshe su mu kasa ɗan siyasan Afrika tabbas sun fi mayu kadan ya rage sai mun fara kona su da tayu shugabannin mu ba su da tausayin talaka kansu suka sani shi sa malan kai ta kanka kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro wanda muka yarda da shi shi ya kai mu ya baro mu tattaro mu hada kan mu nuna musu yanzu mun waye ɗan daji kan tudu kowa ya gangaro Mallam Aminu Kano yace ba haushe sakarin shugabannin mu suka sai da hutu Allah wajen rai labarin talauci a tambayan arewa shugaba kudin mu wai ina ake ajewa wasu sun bi DZ har Libya sadaka da rayukan su don su kai Italia wasu sun stranded a Nigeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia wasu sun bi DZ har Libya sadaka da rayukan su don su kai Italia wasu sun stranded a Nigeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia yana da banta kai ci kuma tausayi don sa rayuwar mu ba
daga wakan kuma sai jin takaitaccen tarihin Khalifa Sala
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barkan ka da shigowa wannan shirin.
Barka kare.
Zan so ka gabatar min da kanka.
To ni dai kaman kan ne wanci suka kani suka fi sani na kan Khalifa Fit kan Peace Dawa Media wa'annan mutane ke yawan kira na wai CEO ko kuwa founder na Peace Dawa Media.
Dan ba ni takaitaccen tarihin ka wane ne Khalifa? Cikakken sunansa, ina ya tashi, ina ya karatu?
To mu dai suna dai da suka fi sani wanda kenan komi shine Halifa Abdullahi Sala wanda na tashi ko kuwa na fito daga unguwa garin da ake ce mai Kantudu Alaba Ifiakobi wanda ke kasan Komashi Ashanti region kasan Ghana ina ni nayi karatu ba wani karatu dewa na Muhammadiya ne aka ni nayi ba amma karatu dan kananci kadan da mu muka yi ko mu ce gidan da muka tashi gida ne ta ilimi shine tun wanda ke cikin kasan Ghana ko a cikin kasan Komashi in kace mai gidan Babal Wa'iz ko gidan sarkin Musawa to me shi ya san wannan gida shine yana cikin gidaje dake da cibiyan ilimi a kasan Komashin mu na Zango sa'annan kuma na yi suku wannan na boko kenan da na ita daga kasan Komashi suku da ake ce mai Konfanoci wurin da JSS na kare bayan na gama Konfanoci na kuma te suku da ake ce mai Senior wannan ake cewa kaman sanawiya kenan daga Komasi High School to amma wannan shekara daya ne kawai nayi daga wurin da na bar wurin kuma na koma daga Usaitutu daga cikin Komashi Ghana na wani wannan wurin ma shekara daya shi ma nayi tukunna na bari na sama na gida shekara daya daga baya kuma na te kuma back to Konfanoci SSS Senior High School kuma wannan wurin ne na kare Konfanoci bayan na gama Konfanoci shi na zo daga Komasi Polytechnic na zo nayi DBS business course ne wannan kuma shekara daya ne a cikin wannan shekara daya
da su shekara daya ne ko dai kai kai shekara
daya ina cikin su kun ne batun tafiya ya zo mini dan je kasan America that was 2007 tukunna na wuce America kuma da nace America 2008 shi ne je school da ake ce mai Bronx Community College wanda ke cikin Bronx New York City wannan kuma shekara daya nayi wurin ban ji dadi kan da nake son shi ba shi ne transfer na TCSI College of Staten Island daga Staten Island New York to daga wurin kuma ina wurin batun barin garin ya kama ni shi sa College of Staten Island nayi wani ya ne kawai to daga wurin shi na bar garin da ake ce mai New York City na koma garin da ake ce mai Harrisburg Pennsylvania to daga wurin naje Harrisburg Community College to daga wurin nayi courses da yawa nayi course da ake ce mai sunan Shinganga State Agent course which is under a police commissioner sa'annan kuma nayi courses da ake ce mai personal trainer ni personal trainer certified ne sa'annan kuma ni kuma I'm a certified class A truck driver which na drive truck from American, Mexico, Canada. I'm currently na aiki under the contract under the what Department of Transportation as a state agent of Pennsylvania. Naam.
So wannan tarihin da ka bayar ga duka baka tabo batun pizzawa ba. Shi ina ka baro batun?
Ah pizzawa media shi wani abu ne da yazo muna a cikin lokacin da was January 29th 2015 da muka create
shi nufashin ka ba kafin ka ba mu bayanin yanda ka fara shi menene Peace Dawa Media
nan ce Peace Dawa Media ai Islam Dawa Media bi mana menene Islam into our English peace so zaman lafiya dawa media manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo gari duniya ne when you know Islam you know peace shi sa zaman lafiya dawa media ma'anan peace dawa shine Islam dawa media amma muka yi shi Islam wasu nan muslim ba su zuwa wurin sai sa she muka bar musu su yare su peace dawa media yi amma bi mana Islam dawa media to wannan kuma kungiya ba ni kada ne na assasa shi ba muna da yawa akwai su malam Ahmed yana American akwai su baba yan Alhaji Guruza yana kasan London akwai malam baba Musa yana kasan America akwai Faisal Alhaji Shamuna yana kasan America sa'annan akwai Medaki na ita mata rasul Allah mata gafara ita mata da ciki to muna nan ne da muka collaborate a wannan lokacin mutane na Yusu kingan WhatsApp ya zo muna cikin zangon mu a long line around 2000 and between 2016-17 ya fara zuwa muna amma WhatsApp mu da muka same shi cikin 2014 muka fara shi sa muna da madrasatul fikr islam wannan muke bin malum ma na fatawa tukunna muka zo kan peace dawa shi sa peace dawa wannan nake kan whatsapp group kun ga sun ga maka it was created January 29th 2015 next year in Allah da January next year za mu celebrate 10 years anniversary shekara goma so wannan yazo da mutane ke use whatsapp da social media anyan da ba daidai ba shi mu muka create muna kawo su kan malum ma muna audio kan wazin muna share hal yazo muna nan 2000 January cikin June 29th 2018 muka bude mai kuje mai Facebook page tukunna muna nan last year in 2023 October muka bude mai abin da ake ce mai TikTok shi sa social media shi yazo aka
Kano da muka hassasa shi abin ya bunkasa sai muka zo muna aiki ewa muna gina rijiya a cikin kasan Ghana karanta da mun gina rijiya 425 kwana kin ga muni muke kan na 425 kwarai a cikin kasan Ghana duka alta a kasan Nigeria
kun shiga Nigeria
a kasan Kano in ka je kasan Kano ina da rijiya da yawa na fisi dawa mu
muke
banyan kida ya shede don ba na ban san Mustafa ba amma Kano wayanda suka yi Kano sun sanni na zo zo Kano shekaru da yawa na zo an gaggan wannan abubuwan da muka yi
shi wannan
AI foundation ne foundation bi ma'ana non profit organization
ato gida
gidauniya ne eh na wannan kowa na ciki atta musulmi da wannan ba musulmai ba duka suna ciki annan banda wa'annan muna gina makarantu muna gina masallataiya muna tallafa da marasa galihu marayu bebe kuruma makafo ali yanzu aka mune Allah ya taimaka muna da Allah ya sa albarka cikin abinda muke yi yau da ka gan Allah ya taimaka mune Allah ya ba mu sa'a tunda aka kafa kasan Ghana akan mu ne da gina farkon makaranta ta makafai which ki da kanki kin gan makarantan yanzu sauran kaci kada insha Allah na fara karatu akai
so da wannan kuma zamu ji irin tasiri da Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique tai wanda tai sama da shekaru 25 tana kasuwancin ta wani tasiri kika yi a rayuwar al'umma
suna da yawa kamar da na fadi miki nan ya rayuwa kan gani na yara kamar misali 15
suke aiki karkashin
ya aiki karkashina shago wannan uku wannan fudu wannan ga shago na biyu duka suna nan suna aiki kuma ina taimaka musu inda ya kamata saboda su ma watan wata rana sune su kira ni suna mai kyau wata rana ina nan ko ba ni ne
akwai wanda mai biki ka taimaka musu wurin bangaren karatu
ai ba shakka amma ban yi
ban ce ki kira sunan su ba kamar sun kai kamar adadi na wannan
suna da yawa suna da yawa
kin shekara na ki fara taimaka mu wanda suke
akalla wani shekara 10 zuwa bayan nan lokacin nan da yawan suna ne wannan ne ya ji su wannan ne ko gida ba shi wannan abu kana iya kai mishi saboda watan wata rana kai ma an baka nan ni shin ya tura yan ka azuwa
akwai irin misali matan aure ba zaware kuma fa
to suna da yawa dai ai saboda mutum ya samu wannan ne yana son yayi amma in ba shi ni na gani kamar akai makanar shi ya kamata ka taimaka mishi saboda watan wata rana wani abu na nan ya mai shi sauki
irin wayan da kuma ke zuwa su ce suna neman sana'a haka kina yi ba su kawo su ce service kawo musu kudi duka
da can dai muna bayarwa amma yanzu dai ka ba mutum kaya mai je da shi yana da wani ban tsoro saboda zaka ba mai shin nan ka je watan gobe jibi shi dai kuma kira wadansu maluma zuwa zauna za a yi bada hankuli da wani kuma yanzu kudin aiki dai
wani amma mai shin ya kawo kudin shi kina taimaka
ya kawo wanda ke so sari yau haka Mr. Lady ya zo daga yana so sari ko kore ne kaya yake so ya yi sari
yar mai sari kamar yanda kika so
na bashi yanda ya kamata zan sassafta mishi price saboda shi mai samu wani abu ya ci abinci
to a zo bangaren misali irin wani tallafi da ake bayarwa ko da cikin watan Ramadana ko la akwai irin wani abu haka da kika tsara kike yi a lalle sai kike kira sunan wanda ke bawa
wannan dai yana da yawa don musulmi dai ka san kamar wannan akwai shi so ya kamata kai da kanka yi tunanin kamar in dai kana aiki kai tunanin ya kamata domin Allah ya yi azumi ne saboda ne arziki don ka san akwai yunwa in ka ji yunwa ka san kamar wanda kaza yake jin yunwa nan shi ma ya ji yunwa ne don bai da shi to shi kai kana da shi ya kamata ka tuna kamar wannan akwai shi kanka
to ke da kanki tasirin da wasu suka yi a rayuwarki
gargadin da zan yi ma jama'a ne kowa ya duba komai duka a doke shi sauki ko me kake yi ka duba kamar step by step ne in ka ce ka tashi ka fare ka yi shi bai yi ka tushi kanka ka damu rayuwarka
bayanin zamu shiga madafa ina tare da Hajiya Hannatu Mahmud Hajiya Hannatu wani abinci zaki ma masu sauraron mu yau
to yau dai yin ayoyo da tuwo amma ayoyon ga ba regular ones da muke ci da stew bai ayoyo bukari bu
ba irin ayoyon da aka saba ji ba ne to ina sauraron ki
because honestly ba sa mai sa ka samu kifin ka kamar tilapia haka in ka samu tilapia
shi fi tilapia kawai za a yi
ayoyo kai use kuma salmon
ko wani irin kifi
ba majority salmon ko salmon shi no ne makisa a cikin biyun ka yayyan ka kai wanke ciki ka gyara kuma ana so kifin ka yayi kyau ka wanke da lemon yami ko vinegar ka sa lemon kan wanke yana ci da karmin duka da wadansu jini da ya saura jikin kifi ka samu ginger onion garlic blend kama minute ka aje ta aje ka samu muka ka kawo kifin ka kan wanke da lemon yami ka shashare da tissue ka aje ka samu garlic ginger onion ka blend ka blend ka juye kan kifi ka sa mai magi da gishiri shika mix shika aje
wato ka tacca kudin kifin da wannan kayan citta da galikin da ka abin nan ka tacca kudin kifin sai ka aje gefe
saboda ya shiga cikin kifin she ka doki tukunyanka kana da kifi bushashe da ake ce herring ka cire herring din ka gyara ka sa cikin silver ka doki ganda ka wanke ka yanyanka ka zuba miyan ga dai ba son shi da nama da yawa kana da kaguwa ka wanke kaguwanka ka wanke snailsinka ka wanke shi da kyau ka zuba ka yayyanka albasa kanana ka zuba mai gishiri dai dan ka dan in ya toko tafasa ka doki tankwa green pepper da albasa shi kuma ka blend wanga ya doko tafasa ka wuta shi ka juye tankwanka da albasa ya doko tafasa shi kifinka
ka ajiye wancan gefe shi wanda ka hada da su citta da wenin
shi ka juye ciki amma ka yi saurin motawa kar kifi ya faffashe ciki ka duba ka sa mai ka kara mai magi sai magi ka zama biyu
girgiza
ka girgiza
ka kacha
kifi bayan haka in kifi ya nuna da komi sai ka kashe sai ka kawo ayoyonka ka gyara ka wanke ka yanyanka ayoyonka doki sabon tukunya ka zuba
ayoyon
wuta ka zuba ruwan ka dai dan ka dan kar ayoyon ya yi ruwa mind you muna da steam kifi da muka steam saboda akwai ruwa jiki ka sa mai ruwa dai dan ka
okay saboda akwai ruwa cikin kifin da ka muka aka girka aka aje gefen nan shi ayoyo a sa mai ruwa
dan saboda mu same shi da
yauki
muka sa ganye mu she mu sa kanwa kanwa dai ba ganye ya yauki sai saurin nuna ku duba ya dafu sosai kin ga in kika taba kin ga ganye yayi taushi kuma ruwan yayi yauki muka kai nan ga ganye kin yake raba shi biyu ki blend rabi ka dan ba ki blend yayi
shi irin shi in za a blend ana dannawa daya
daya shikenan amma kin raba shi biyu sai kin same shi ga ganye kuma kin samu she ki gama biyun duka ki juye cikin protein ki da kika steam
kifi da
kifi kika
karkatin nan duka da kika
kin kare she ki girka tuwon ki
a shi in ka juye ayoyon cikin wannan kifin minti nawa zai kan wuta
oh mu doke shi wani 2 minutes yayi saboda kifin ki da karkate da komi ya tunnuna kuma ayoyin ki ya dan mamuta flavors ya build up shikenan it's the healthier version of ayoyo and abinci da dake ki ci kowane lokaci kike ci da banku ne da tuwo ne da dakunu gari ba kika yi ta ba kike ci doki mun kare da miyan ki ba kika aje da mu ito normally tuwon gari I have a different version of tukashi da yake ba ki save time kuma ba yanzu da ki kare kina wanke kan stove saboda gari ya zuba ba in kika gika ruwan ki cikin tukunya ya doko tafasa kin tun dama garin masaran ki sai ki sa ki talgi kan talgin yayi kauri kan yayi ruwa ya dai yanda ya kamata sai ki doki a nan ga muna sa konkonte garin da rogo saboda yana ba tuwo yayi laushi
yayi danko
yayi danko isa bayan talgin ki ya doko tafasa ki dibi garin masaran ki ki dibi konkonte ki zuba ruwa ki dama yanda da ki yi talgi she talgin ki ga
wato bayan kin yi
talgi yana kan wuta she ki dama gari konkonte da garin
cikin kuma ruwa
cikin ruwa kai yayi ruwa kwarai she ki doko abu ki dibi talgi ka danki aje ki doko muciyan ki ki doko wanda
da shi gari da konkonte ki ka dama daga bayan
she ki juye cikin talgi ki mota tuwon ki ya
ina so fanci wani abana wannan tuwo wato idan ka yi ka ruwa sai ka dama gari kai talgi kaka bari yayi kauri kaka bari yayi ruwa sai ka kuma ka dama gari idan baka son konkonti kai ka dama gari idan kuma kana son konkonti sai ka gama da gari da konkonti kuma dama idan zaka juye cikin talgin ka da yake tafasa sai ka rage talgi sannan ka juye garin da ka kuma dama na bin kana musawa idan ka musa ka kara sai ka dauko rabin talgin ka kara ka musa tuwo
kenan mu ce da ki ci tuwon ga rana ya kamata ki bayye taushi kisan garin masara yana da in yana ajiye kafin da ya karfi sai dai kika sa kika tuka ki bai dai ya taushi yanda yake kike so shi to wanki ya nuna ba fasa gari ba shadi stuff shikenan rayuwa ya zo a sauki sai ka koyi kai kuma kai ya kai
Sannan muka kawo karshen shirin irin na gabatar Hawawu Abdulkarim Yanfaniya nake cewa ku kasance da mu a kowane mako.
An gaishe ki Hawawu da tawagarki. Masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin Hawawu Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona wa Maimin Dudu ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu sai muku sallama daga nan birnin Washington DC.